Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da kuma Dalol da Niyar da muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 28 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaban kwamitin binciken bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka David Nunes ya ce baya da niyyar tsame kansa ko kin yin adalci a aikin da aka bashi na bincike. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan a Amurka ta kai ƙaran gwamnatin shugaba Trump akan binciken kwamfuta masu shigowa Amurka. A ƙasar Turkiyya ko an gurfanar da mashahurin mawaƙin nan ne na zamani Attila Tas shi da wasu mutane 28.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce har yanzu ba ta canza ra'ayi ba game da makomar Ibrahim Magu na hukumar EFCC da kuma kanar Hamid Ibrahim Ali Murabus na hukumar Kwastam. A jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa an wanke wasu 'yan majalisar dokoki daga zargin yunkurin juyin mulki.
Kuma ni rayuwa ta ko komisariya ban taɓa zuwa ba. Kenan wannan kai da kanka ka san akwai siyasa, amma babu komi sai da Allah ya yarda ni akai.
Idan mun koma Najeriya kuma za a ji cewa jami'ar Ahmadu Bello Tazaria ta tabbatar da kammala karatun Sanata Dino Melaye.
To wannan dama na gaya muku tun tuni cewa wannan kawai magana ne na ma'asada, ƙarya ne wanda dama aka kulla mun.
Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka David Nunes ya faɗa jiya Litinin cewa baya da niyyar tsame kansa ko kuma kin yin adalci akan aikin binciken da kwamitin sa ke yi game da ko Rasha ta yi kutse a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar ta gabata. Ya ce komai dai siyasa ce, mutane suna da ƴancin faɗin abin da suke so su faɗa, wannan ya yi daidai. Nunes yana magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi bayan takuransa na jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya ba da sanarwa cewa yana kira ga Nunes da ya sauka daga shugabancin wannan kwamitin binciken. A cikin sanarwar da Schiff ya bayar yana cewa wannan bukatar da na baya na neman kwamitin binciken wannan batu ya sauka, magana ce nake dauka ba ai karama ba, domin ko ni da shugaban wannan kwamitin mun yi aiki shekara da shekaru tare. Ya ci gaba da cewa zai wahala jama'a su amince da aikin wannan kwamitin binciken, muddin ma a ce ana sa son rai cikin aikin ko kuma yin yadda shugaban ya ga dama game da wannan aiki. Sai dai mai magana da Nunes Jack Langa ya ce Nunes ya samu bayanansa ne a fadar White House kafin satin ta shige ya fito fili, ya bayyana cewa kaddara ce ta rutsa da shugaba Donald Trump game da nadar bayanansa. Langa ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin cewa Nunes yana son ya samu wani keɓaɓɓen wuri ne da zai bashi damar nazarin waɗannan bayanai da ya samu saɓanin abin da ake hasashe. Da farko dai Nunes bai bayyana inda ya samu bayanansa ba, kuma har yanzu ɗin ma bai ce ga inda ya samu waɗannan bayanai ba. Sai dai shi ma ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Peter King daga jihar New York ya shaida wa muryar Amurka cewa Nunes ya yi abin da ya dace daga farko har ƙarshe, sai dai an tsaya kai da fata na ganin an tozarta shi da ma aikin da yake yi.
Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka ta kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump domin sanin ko me zai faru da bayanan da ma'aikata na shigi da fici suka samu na wayar hannun matafiya da kwamfutocin tafi da gidanka da dai sauran ire-iren waɗannan na'urorin. Cibiyar nan da ake kira Night First Amendment ta New York ita ce ta ce tana son ta san yadda za a adana bayanan da aka samu daga waɗannan matafiya kuma daga waɗannan na'urori. Ta ce galibi mutane suna adana bayanan da suke da muhimmanci gare su ne a cikin ire-iren waɗannan na'urorin, wanda hakan sautari na da nasaba da irin tunaninsu da kuma irin ayyukan da suke yi. Don haka karbi waɗannan bayanai a yi musu binciken kokof wannan ya keta haƙin dan adam. Cibiyar ta shigar da ƙarar ce saboda gwamnati bata ansa tambayar da cibiyar ta yi mata ba akan kari game da yancin samun bayanai akan wannan batu. A ƙarƙashin dokar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka, jami'an kwastam da masu aikin sintiri a bakin iyaka sau tari ba su buƙatar izinin tsarewa ko kuma binciken duk waɗanda suke tuhuma kafin su binciki na'urar da suke tattare da su. Sai dai kawo yanzu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida ta fadar, wato da fadar shugaban Amurka Donald Trump, ba wanda ya ce wani abu game da wannan ƙarar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A ƙasar Turkiya an gurfanar da mashahurin mawaƙin nan na zamani Attila Tas shi da wasu mutane 28 waɗanda yawancinsu 'yan jarida ne. Ana kuma tuhumarsu ne da aikin ta'addanci da kuma alaƙa da shehin malamin nan da ke da zaune a nan Amurka, wanda ake tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi ninye yi a ƙasar Turkiya wanda bai nasara ba a shekarar ta gabata. Muddin aka same su da laifi, to za su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru 10. Wannan da yana cikin yunkurin da gwamnatin ƙasar ke yi na ci gaba da kame waɗanda take tuhuma suna da hannu a yunkurin wannan juyin mulkin wanda bai nasara ba, wanda kuma kawo yanzu ta kulle kafofin yada labarai kusan 100 da da kame mutane da yawansu ya kai sama 41,000 tun daga watan Yuli kawo yanzu. Kafan yada labarai mallakan gwamnatin ƙasar ya ce shi Tas shi da wasu mutane da dama su ne ke sarrafa shafin sadarwar Twitter da ke barbaza propaganda a madadin shi wannan malami mai suna Fethullah Gulen da ke nan Amurka da gwamnatin ƙasar ta Turkiya ke cewa shi ne kanwa'uwar gami a wannan juyin mulkin. Shi dai Gulen ya musanta wannan zargi. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adam ta ce gwamnatin ta ƙasar Turkiya kawai yanzu ta kulle 'yan jarida har 150.
Rundunar sojan Amurka ta ce tana nan tana duba faifan bidiyo daban-daban har 700 waɗanda aka ɗauka cikin kwanaki 10 da aka yi ana kai hare-hare a Mosul. Ta ce makasudin yin hakan shine ta tantance ko da gaske ne rahoton nan da ke cewa harin da aka kai ya kashe farar hula har sama da 100, inji mai magana da yawun rundunar. Ya ce muna ƙoƙarin gane gaskiya na wannan batu, inji kanar John Thomas mai magana da yawun wannan rundunar wadda ita ce ke kula da ayyukan sojojin Amurka da ke aiki a gabar ta tsakiya. Ya ce wannan shine babban abin da yake da muhimmanci a gare mu game da wannan birni na Mosul. Sai dai ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta ce kashe farar hula a birnin Mosul sakamakon wannan harin wani abu ne mai ban takaici. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa jiya Litinin cewa ba wata rundunar sojan Amurka da ta wato ba wata rundunar soja a duniya da take nuna damuwa wacce tafi ta Amurka game da matsalar ta Mosul. Ya ce sautari Amurka tana iya wato ya bakin kokarinta domin ganin an rage hasarar rayuka bayan Allah da basu ji basu gani ba lokacin da duk ake kai wani hari da hannun Amurka. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara ya da zangon inda zamu fara da batun kame, ko kuma bari mu fara dai da inda aka kwana game da makomar Ibrahim Magu na hukumar EFCC da kuma kanar Ibrahim Ali Murabus na hukumar kwastam, inda majalisar dattawan Najeriya ta ce har yanzu ita fa bata canza zani ba. Kuma Mustafa Nasiru ba tsari da haka ya kamu da wannan rahoton.
Shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce batun fa Ibrahim Magu babu shi, sai dai fadar shugaban kasar Najeriya ta sake tura masu wani mutum na daban.
Abinda tsari ya tanada kenan.
Yan Najeriya da dama na ganin tsoron kuma ba ku da gaskiya ne yasa ku kuke amincewa da magun din nan.
Wannan duk zance ne. Ai EFCC hukuma ne, kuma kowane hukuma tafi mutum daya.
Amma to menene babban dalilin ku na ƙin amincewa da magun?
ta ai kowa ya ga dalilin a ranan da magun ya zo yayi bayanai ai mutane ba su gamsu da bayanansa ba
amma ya ba ku amsoshi da yawa
ba wani amsan da ya bayar ban gamsu da bayanansa ba
duk shi shugaban kasa so biyu na turo muku magun din nan menene fasara ku ga ita fara shugaban kasa
to wannan kuma ni ba na magana da yawun fadar shugaban kasa shi shugaban kasa ai mutum ne ko ba haka ba kuma idan ya kawo abu an kawo mafadan majalisa inda ake da mutane 109 daga yanki daban-daban na Najeriya su zauna su dubi abun da shi ya kawo
to yanzu idan shi shugaban kasa bai canza magun din nan ba me za ku yi kenan
to idan dai muka kai ga lokacin sai mu magana
da yake magana akan shugaban hukumar custom na Najeriya Colonel Hamid Ali mai ritaya Sanata Sabi Abdullahi ya ce majalisar dattawan ta riga ta yanke matsayinta na lallai sai dai yayi murabus
mun riga mun gaba da wannan magana abinda zamu faɗa mun faɗi albarkacin bakin mu kuma mu yanzu ga mun ci gaba da aikin mu
yanzu Allah dole sai an canza shi
to wannan kuma ya saura ga me yi saboda mu namu mu faɗa ne kuma mun riga mun faɗa
dan majalisar dattawan dai yana magana ne a lokacin bude wani taron bita da aka shirya ma wasu malaman primary a garin Kwantagora ta jihar Niger da nufin kyautata sha'anin koyarwa a yankin
saboda wayanda ke horaswa din National Teachers Institute kowa ya san su aike su kenan suna da ƙwararru kuma sun kawo tsare-tsare wanda yake zai amfana da teachers
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustafa daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda wata kotu ta wanke wasu yan majalisar dokokin kasar daga zargin wato wani zargi mai sarƙaƙiya na yunkurin juyin mulki Sule Mamuna Barma gare ka
wannan shine karon farko da waɗannan yan majalisa uku na jam'iyyar Model Lumana da ɗaya na MNC da Nasara ke sako kafafunsu a harabar majalisar dokokin ƙasa tun bayan da aka zabe su a watan Fabrairun 2016 saboda kasancewar su tsare a gidan yari a wannan litinin da ke wunin farko da suka kama aiki na tuntubi ɗaya daga cikin su Honorable Mamman Isa mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana yankin Maradi
mun so wannan abu Allah ya kawo shi kuma shi yayi maganin shi kuma mun gode mishi
honorable wasu na cewa wannan al'amari naku akwai siyasa ciki shin ya kuke gani
ai ba sai na hadi ba kuma ni rayuwa ta ko komisariya ban taba zuwa ba kenan wannan kai da kanka ka san akwai siyasa amma babu komi sai da Allah ya yarda ni akai
Jam'iyyar Model Lumana madagar jam'iyyun adawar Niger na mai alfahari da zuwan waɗannan kusoshinta cikin zauren majalisa inji Honorable Ahmed Ben Hamada dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin Difa
guda president regional ne na Teleberi gaba daya don yana da nauyi don kenan mun samu ƙarfi babba ko kuwa zai yanda ya kamata
jam'iyyar MNC da Nasara wace hukumomi suka cafke wani kusanta na Maradi Alhaji Sani Bala a yayin farautar waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin na jajibirin zaben 2016 na cewa ya kamata ƴan siyasa su mai da dalilan siyasa share daya domin fitar da Niger daga kangin da take ciki honorable Lami da Mumuni Haruna ne yake wannan gargadi
su suna adawa mumuna majority mu ƴan Niger muke duka da su da mu buri guda muke matsahi imma menene tsakanin mu mu tsaya a tantance a ga inda gaskiya take a bita
honorable Mamman Isa na ƙara tabbatarwa talakawa cewa maganar gwagwarmayar neman musu ingancin rayuwa ba gudu ba ja da baya
na san abin da nake akwai kokowa saboda jama'a da sun ka zabo mu muna yin kokowa saboda talakawa da sun ka zabo mu
kama aikin waɗannan ƴan majalisar dokoki da wasu abokansu ke kira ƴan kasan siyasa Ya zo ne a wani lokacin da majalisar dokokin kasar Niger ke cika shekara guda da soma aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman. To bari mu koma Najeriya inda a can ma wanke wani dan majalisar dattawa mai suna Dino Melaye jami'ar Ado wato Ahmadu Bello da ke Zaria ta yi game da zargin mallakar takardar kammala karatun jami'a ta Bogi daga Abuja ga Madina Dauda.
A lokacin da yake bada shaida a gaban kwamitin kula da haƙƙoƙi da ƙa'idoji na majalisar dattawa, mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello Professor Ibrahim Garba yayi bayani cewa
From the records of Ahmadu Bello University Zaria, distinguished Senator Dino Melaye who was at that time
Professor Ibrahim Garba yace bisa ga bayanan da ke tare da mu a jami'ar Ahmadu Bello, mun san Daniel Jonah Melaye wanda a yanzu aka fi sanin shi da Dino Melaye saboda canza suna da yayi. Shi wannan senator mai suna Dino Melaye ya kammala karatunsa a shekara 2000 kuma ya samu digiri mai daraja ta 3 a fannin kimiyyar ilimin taswirar ƙasa da sararin samaniya. A lokacin wannan zaman, kwamitin sun nemi Senator Dino Melaye ya kare kansa, inda yake cewa
I am a proud graduate of Ahmadu Bello University and also a student of Ahmadu Bello University. I so submit.
Dino ya ce ina alfahari da Jami'ar Ahmadu Bello, kuma har yanzu ni ɗalibi ne a Jami'ar Ahmadu Bello. Bayan an kammala zaman ne na tambaye shi ko ya yake ji da shaidar da mataimakin shugaban Jami'ar Ahmadu Bello ya bayar a kansa, sai Dino Melaye ya ce
to wannan dama na ga muku tuntuni cewa wannan kawai magana ne na ma'asada ƙarya ne wanda dama aka kulla min. To mutum bai gama university ba zai je master's a makarantar makaranta dan na san gaskiyan da nake faɗa, shi yasa aka kawo wannan ƙaryan a kaina. Kuma tunda Allah ya riga ya sa yanzu an wanke ni, kuma zan ci gaba da abubuwan da nake yi, kuma gaskiyan nan ba za a daina faɗinta ba.
Wannan zama da committee yayi ya kwantar da takaddama da ake yi na ko Dino Melaye yana da shaidar degree ko a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina, ga kuma wannan sumuntaɓin.
Idan aka ce mutum bai fahimci aikinsa ba, to akwai hatsari. Yaushe za a ce ɗan majalisa da yake da buƙatar a gyara tattalin arzikin ƙasa, a gyara ilimin ƙasa, zai koma yana maganar uniform, kaga ba daidai ba ne. Don haka wannan abin da suke yi su dawo kan hanyar yi wa ƙasa aiki, kuma ba daidai ba ne a ce da majalisar ƙasa da gidan shugaban ƙasa kullun suna waƙar madaba a kasuwa.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken kalaman nan na Sheikh Yahaya Jingir. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ni wannan da nake magana ni ne na karbo mushi kati a garin su Angala, aka tabbatar mushi cewa shi dan jam'iyya ne.
Dalilin da yasa muka yi wannan jayayya ki Almada Shari'a wanda ya shiryar da foundation a Matako sai da membership ma na jam'iyya.
Duk wannan propaganda ne na gwamnoni wanda suka ga cewa ba su iya controlling nashi ba, suka koma daga baya suka ci ba sa son shi. Dama abin da suke ta yi a jam'iyya kenan tun lokacin da aka kafa ta.
Jama'a, muna fatan kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya.
Suna na shi Tima Bukar Jallaba, PDP Zonal Publicity Secretary North East Zone. Cancantansa ne ya sa muka ba shi haɗin kai da goyon baya. Na goyi bayan shi ne domin ba manga tukur a kwatanmu na North East ya yi, Ahmed Ma'azu fama gwamnan Bauchi ya yi, ƙarashe ne shi Senator Dr. Alimadu Sharif zai yi. So muna jira yanzu ya yi National Convention successfully ya ba wa waɗanda aka zaɓa ƙaragan mulki.
Suna na Saido Usman Gombe, shugaban matasa na jam'iyyar PDP reshen Arewa maso yamma. Lokacin da aka kawo Sanata Alimadu Sharif, bana goyon bayan zuwan shi a matsayin shi na shugaban jam'iyya, ko saboda bai dade da shigowa cikin jam'iyyar ba, ya san matsalolin da jam'iyyar take ciki ba, na kalli ba shi da hanyar da zai iya magance waɗannan matsaloli.
Yau muke sake koma dambarwar rikicin shugabanci na jam'iyyar Adawa ta Najeriya, wato PDP, wacce aka ce a makon da ya shige bayan da kotun koli ta dage yanke hukunci akan karar da aka shiga game da ita. Aka ce wai bangarorin biyu dake ta zoma din sun amince da wani shiri na sulhu wanda aka kula a karkashin jagorancin gwamnatin jihar Bayelsa. To sai dai wannan ba shine sulhun farko da aka yi cewa ana shiryawa ba, amma kuma daga baya sai kaga abun ya zo a wargaje. Kuma ma da jin murya ko ra'ayi irin na su Barista Bashir Madugu na bangaren Alimadu Sharif, kai ka san da sauran irina aka ba.
A watsar da su, a watsar da karan nasu, saboda su haramtaccen kungiya ne wanda suna kiransu People's Democratic Party, wanda ba su bane, kotu ta ce ba su bane. An ba sojojin gona ba, yaya a ce su ubannin jam'iyya suna so a yi sulhu, su gwamnoni suna so a yi sulhu. Governor Dickson ya bada reconciliation report, gaba ɗaya mun yarda da shi, kowa da kowa ya yarda da shi, amma mutanen makarfi da jama'arsa sun fito suka ce ba su yarda ba. An ba wai suna so su kawo mana su kashe PDP ba, an ba wani ya yi sponsor da nasu ba, ai ba daidai ba ne. Bayan da za a yi zaman ta zama kamar wanda aka yi sulhu.
Kwamitin makarfi dai zuwa yanzu bai shirya biye wa sulhu da gwamna Siri Ake Dickson na Bayelsa ke jagoranta ba, da ke da ra'ayin a guje wa biye wa hukuncin kotu da ba a san me zai haifar ba.
To shi kansa taron sulhun da aka ce an yi a wajen ba a ga su kansu shugabannin wannan bagarorin guda biyu ba, wato Sanata Alimudu Sharif da kuma Sanata Ahmed Makarfi. A maimakon su wasu suka rattaba hannaye a madadin su a wannan yarjejeniyar sulhun da aka ce an kulla, wato mutane irin su Bernard Miko a madadin yan bangaren Sharif da kuma Prince Dayo Adeyeye na bangaren mutanen Makarfi. Akwai mutane irin su Dave Yohemba da kuma Ahmed Gulak. Tutun da wannan rigimar ba karewa ta yi ba, muka ga cewa kamata mu kosa cikin mu ji abin da yake faruwa, wanda a dalilin haka ne muka gayyato shi barista Bashir Maduguna na bangaren Alimudu Sharif din, muka haɗa shi da Faruk Ahmed Gusau da ke tare da bangaren Ahmed Makarfi, wanda ko muka ce shi Alhaji Farukun ya share mana fage da bamu dalilin da yasa har yanzu suke ci gaba da ja da bangaren Alimudu Sharif din, tun daga shi aikotuna sun ce shi ne suka ɗauka a matsayin sahihin shugaban jam'iyyar ta PDP, ko ba haka ba?
Dalilin da ya sa muka yi wannan jayayya abinda ya kawo wannan shi ne dangane da dama da constitution namu na PDP ya ba mu dama, wanda shi tsohon chairman Alhaji Sharif wanda ya shiryar da convention a Port Harcourt. Constitution wanda yake ya ba mu dama shi ne sifirin na kotun kolin party wanda muka je a Port Harcourt, wanda ya shirya lokacin da aka kira shi wajen screening na shi a wani tsayin zai takar chairman wannan lokaci. Tun farko committee screening da suka kira shi sai ce ya kawo takardu waɗanda za a tantance shi a matsayin shi na dan takar chairman. Da aka nada committee suka ya kawo takardu, tun da ya kawo takardu sai da membership manager biya.
To yanzu shine jayayya kucewa shi ba ma dan jam'iyyar PDP bane abinda kuke jayayya kenan?
Eh, ya shiga kawai aka dade ce na tatin jam'iyya. Dan abhotunan da walwa ta shiga.
To
wannan ta wuce. Aka je gaba wajen da za a ci hakilin zabe. Aka ce to an gano akwai wata badakala wanda ba san da ita ba. Haka sai aka ce to alije zabe.
Alhaji Faruku, yanzu a yanzu abu guda na jika ba ni hujja guda na jika ba shi cewa da kuka yi shi kun dauka ba matsayin dan jam'iyya bane, tunda bai kawo muku takardun da ke tabbatar da shi dan jam'iyya bane. Ina jin ita ce sheda babba, amma wannan shimfiɗa ce muka yi, bari in ba barista Bashir dama. Barista Bashir, na ji kamar abun ya baka dariya ne ne?
Abun mamaki, wato abun dariya ne mana. Kaga na ɗaya ba mutanen ba wanda ya cewa Alimudu Sharif ya zo ya tsaya jam'iyya, shugaban jam'iyya da Fayoshe da Wike da sauran gwamnoni na PDP yana zaune a gidan shi, suka je suka same shi suka ce dole ka zo kai
mana. Amma barista, fara mun da magana da shi Alhaji Faruku ya cewa ba dan jam'iyya bane, kuna da shaidar katin cewa shi dan jam'iyya ne?
Shi ne abin da nake so in ga maka, lokacin da aka dauke shi aka yi tun cewa shi ne national chairman da aka zabe shi a meeting na national executive committee, ai an tabbatar cewa shi dan jam'iyya ne. Ni wannan da nake magana ni ne na karbo mushi kati a garin su Angala, aka tabbatar mushi cewa shi dan jam'iyya ne, muka ba shi takardan izinin tsaya zabe, amma ma ba tsaya ba, yake ba zai tsaya ba. Muka ba shi izini sai zabe a National Working Committee, aka ba shi takarda cewa ya tsaya zabe, yana da wannan waiver.
Amma kun nuna wannan katin a can Port Harcourt da aka je irin kamar da shi Faruku yake faɗa?
Duk wannan propaganda ne na gwamnoni wanda suka ga cewa ba su iya controlling nashi ba, suka koma daga baya suka ce ba su son shi. Dama abin da suke ta yi a jam'iyya kenan tun lokacin da aka kafa ta. You know, gwamnoni su taru su ce ga wanda suke so shi kenan, ba ruwansu da wanda suke 'yan kasa za su suke so. You know, so abin da ya faru kenan. Alimudu Sharif ba dan jam'iyya ba ta taso ba ma. Mutum da ya yi shugaban jam'iyya, amma a January 2016 suka dauke shi ya zama shugaban jam'iyya. Har ma ya yi supervising congresses na kasar da ba.
To ina zuwa barista. Alhaji Faruku, ga yamin a taka fahimta mai bambanci, mai janyo bambanci tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu da naku na makarfin da su nasu na Sharif?
To alhamdulillahi, bambanci da ya zo lokacin da shi barista Majibu a 2015 aka zaɓe su muka yi convention a matsayin shi na Deputy Legal Adviser. da sauran national esco da national executive shugabanni na kasa baki daya ya sani 2015 an kaza shi haka ba manga tuko lokacin da zai anshi jam'iyya ana ma hawara ba je ba kai kuri'a din shi ba kai kuri'a shi shi ma to chi convention chi akuwa da uba na siyasa gaba dai shike ba da damar a kaddamar da siyasa cewa za a ce wani shugaba ne
amma a lokacin a shi Alhaji Faruku ba convention guda biyu kuka yi ba dai suka yi a Port Harcourt
a Alhaji Aliyu bari ni ma in yi magana wannan
to ina zuwa bari ya sauka Alhaji Bashir ina zuwa eh cigaba Alhaji Faruku sauka kamala
katakot da muka je wannan zabe wanda aka tabbatar ba dan jam'iyya bane da muka je hili constitution namu na party ya ba mu dama mu kira a kira ko a yi zabe ko a roshe
amma ya aka karkare a ƙarshen convention din Alhaji Faruku mi aka ware mi aka ajiye kafin a watse
sai convention ya ba da izini cewa za a yi kiya take up dan haka national convention shi da yake magana working committee NEC ba su kai national convention ba saboda committee da ke zuwa NEC delegate din da ke zuwa NEC sai chairman da national esco suke zuwa NEC da gwamnoni da sauransu
to naji Alhaji Faruku ina zuwa Alhaji Bashir Bashir mu je me kake so ka ce masa ne
wan abin da nake so in fada ka gani kafin a je national convention na Port Harcourt wanda aka haramta akwai kotu a Lagos Federal High Court na Lagos na Justice Liman Justice Buba ya bada hukuncin cewa duk wani zabe wanda za a kaddamar a zabi mutane a offices na National Chairman, National Secretary da National Auditor haramtacce ne kar kowa ya yi organizing wannan zabe
to ashe su ba sun je kotu ba su ma san kai ku ƙara aka tada wannan magana
ai ka bar ni yi magana mana kamar yadda ka bar shi
cigaba ai so nake ne bana son ku nisa ne mutane ba su gane abin da ke faɗa
Justice Buba ya bada wannan hukunci ranar 12 ga watan Mayu wannan hukunci daga Federal High Court ne amma gwamnonin nan suka je suka yi organizing electoral convention suka je ranar 21 ga watan Mayu za su yi convention suka yi convention suka je suka ce sun zabi caretaker committee to mu national officers ni a lokacin deputy national legal adviser ne da wasu ɗan uwana mun kai kara cewa kada a yi zabe a offices namu a nan Abuja Justice Muhammad ya bada hukunci ya ce kada amma wa'annan sun je suka yi zabe ranar 21st of May lallai national convention ba wani taron jam'iyyar da ya kai shi amma in dai halattacce ne amma wannan national convention da aka yi a Port Harcourt haramtacce ne wanda kotu ta haramta aka je aka yi
tun dazu kana faɗa cewa gwamnoni ne ba sa son sharif su waɗanne gwamnoni ne a cikin jam'iyyar na PDP ba sa son sharif to a gaishe ku malamai to bari mu ja birki anan sai Allah ya kai mu rana a ciyo mu dawo mu ci gaba da shirin inda za mu ji ko waɗanne gwamnoni ne ba sa son ɓangaren na Ali Modu Sharif sannan kuma shin kokarin da su bangaren makarfi suke yi na neman a yi rajistar abin da suke kira APDP yunkurin rajistar shi bangaren ne ko kuma wata sabuwar jam'iyya ce ta siyasa suke son su kafa yanzu muna godiya ga bakinmu Barista Bashir Maduguna bangaren Sharif da kuma Alhaji Faruku Ahmed sauran bangaren makarfi haɗe da wakilinmu Nasir Adam Malika da ya taimaka magana aka haɗa shirin nan a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington
Toma Dalla yanzu ga Ladan Ibrahim Ayowa ya dawo da labarai amma a takaice. Wasu maharan da ba san ko su wane ne ba sun kashe ma'aikatan jin kai har su 6 da ke aiki a ƙasar Sudan ta Kudu. Wannan dai shine adadi mafi yawa da aka taba kashewa kaf daya tun salin da rikici ya barke a ƙasar ta Sudan ta Kudu a shekarar 2011 kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ambata. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin muna godiya ga shi injiniya mu wato John Ellison da wato wanda ya haɗa mana sautin Salman Abu da shi Ladan da ya taya ni sai kuma da Hansu.